أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a uku da watan juma'ar ula shekara ta 1445 hijriya wanda ya dace da 17 da watan 11 shekara ta 2023 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullahi wannan shine darasin mu na 137 insha Allah muna cikin kitabul juma'a a cikin kitabul juma'a al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala babu na 30 daidai yake cewa babu al-qa'da baina al-khutbataini yawmul juma'a baban dake bayanin zama tsakanin khutba guda biyu ranar juma'a zama tsakanin khutba biyu da liman yake a bayan juma'a الإمام الحافظ ابن حجر كتوى الزين ابن المنير كتوى لم يصرح بحكم الترجمة لأن مستند ذلك الفعل ولا عموم له يتي أنا نقول الإمام البخاري بيتي من با مستحبان زمنا كو واجب تو زمنا كو سنن تو زمنا بيهدمي حكم تنشبا يتي دن سبد مجرد أي كينين النبو عليه الصلاة والسلام شكو جمع علماء أصول الفقه مجرد فعل لا عموم له mujarradin fi'ili ba a zama kowa a ce da tanan gurin an dauki wajabcin abun shi yasa bukhari da hikimar shi da zirhin tunanin shi da hazaka shi bai ce ba mustahabbanci ko wajabci ko makamancin wannan kawai yace baban bayanin zama akan haka yake da ihtiyadi idan ya ga abu cewa ba a iya dauko hukuncin kai tsaye kalkashin abun kalkashin hadisin ko ayar da zai kawo bayyana da hukunci sai dai ya kawo hadisin zai nuna maka ittijahin shi ya karkata zuwa ga wajabci ko kuma ya karkata zuwa ga mustahabbanci daidai gurgurdan yadda ya tsara littahin shi yace wal ikhtisas bi zalika li hadhihi tarjuma fa innahu lam yusarri bi hukmi ghairiha min ahkamil jumu'a kuma babu kebancewa a cikin wannan tarjuma da ya ambata wa zahir sani'uhu amma abinda idan mun nura a cikin aiki na al-imam al-bukhari cikin littahin shi kamar zaka fahimci cewa ya tahi akan cewa wajibi ne kamar yadda ita ma khudubar wajibi ce in an fahimci abin da yake nihi a cikin tarjuma shi Allah mushi rahama da jin kai hadisi na 928 hadisi na 928 kun ga yan uwa insha Allah mun kusa kaiwa hadisi na 1000 wanda mun yi alƙawarin mu kai hadisi na 1000 zan mu tsaya mu ba da ijaza da sanadi na wannan littafin ga masu mutaba'a shi yake cewa haddasana musaddad haddasana bishr bin al-mufaddal qala haddasana ubaydullah an nafi an abdullah qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah ya kasance ya khudubu yana yin khuduba khudubataini khuduba guda biyu ya qa'udu bainahuma yana zama a tsakanin su ya kasance yana yin khuduba guda biyu kuma sai ya zamna a tsakanin su anan al-imam shahabuddin Shahabuddin Al-Qustullani babban malamin hadisi mai rasuwa shekara ta 923 yayi zamani da Al-Imam Suyuti mai irshadu sari ma'ana yake cewa Allah mashi rahama istadalla bihi Shafi'iyya ala wujubul julus bayna al-khutbataini li muwazabatihi alayhi salatu wa salamu ala zalik ma'a qawlihi sallu kama ra'aytumuni usalli nan malaman Shafi'iyya su suka tai akan cewa wannan zaman da ake tsakanin khutba guda biyu wajibi ne hujja sidan suka ce annabi ya lazumce shi yayi muwazaba kullun yin shi yake bai taba fashi ba ketare shi ba a cikin khutba shi kuma doriya akan haka ya ce mana sallu kama ra'aytumuni usalli anan malaman Shafi'iyya suka dauki wajabci amma ibnu daqiqil id rahimahullahu ta'ala mai littafin al-iktirah cikin ulumul istifi ilmi al-istilah yake cewa wannan zai ya musu raddi yake cewa wannan zai tsayi ne idan an ce muna buƙatar ku kawo mana hujjar cewa malaman Shafi'iyya kan cewa khutba tana daga cikin sallah ko bata daga cikin sallah ba za a yi hujja ba da cewa dan annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli khutba ba daga cikin sallah take ba in ji bin daqiqil 8 yace in ko ba haka ba sai zamana kawo mujarradin fi'ili ne aka ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kaza a wajen malaman usulul fiqh kuma dan aikin annabi ba a daukan wajibci a galkashin shi fada ake fahimtar wajibci ba sunna fi'iliya ba sunna fi'iliya ba a daukan wajibci akan ta koda annabi alaihi salatu wasalam ya naci yace fa huwa al-aslu la yatanawalu khutuba asali ne wanda khutuba ba ta shiga ciki dan saboda ita hakika khutuba ba sallah bace ba za a yi hujja cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ba kuma an kawo musu cin karo da juna gami da muwazabar annabi alaihi salatu wasalam cewa ai idan kuka ce wannan zaman na tsakiya na khutuba wajibi ne dan saboda annabi yana yin shi kullun to akwai zaman da yake kahin a fara khutuban ma ta farko shi ma yana yin shi kullun yake yin shi ba taba ciro cewa ya bai yi shi ba kenan shi ma sai ku wajabta shi idan ku dalilin shi ya kasance shar'iyya ne ta wajibi to ya kasance dalilin shi shi ma wancan na farkon ku wajabta shi tunda ko ka wajabta na tsakiyar to na farkon ma ku wajabta shi tunda shi ma annabi ya nace akan shi bai taba fasawa ba kuma ba ku wajabta na farkon ba ku ka wajabta na tsakiyar menene dalili nan ibnu sal wannan ne ibnu daqiqil id ne mai sharhin yana da sharhin umdatul ahkam yake musa raddi kan wannan wa ujiba aka bashi aka bada amsa da cewa bi anna kullu riwayati an ibnu umar laysa fiha hadhihi al-jilsal ula cikin sai dai amsar da su yan shafi'iyya zasu bashi cewa dukkan riwayoyin da suka zo daga abdullahi dan umar cikin sha'anin khutuba basu ambace ba wannan zaman na farko daga cikin ruwaya shi Abdullah ibn Umar al-Mudaff falam tasbut al-muwazaba alayha bi khilaf bayna allati bayna al-khutubatayn kenan sai su ce anan gurin ta farkon muna da hadisi wanda an kawo ambatar khutuba ta Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba a ambace ta ba ba a ambace ta ba khutuba ta farko a hadisi ne farko gashi Abdullah dan Umar ruwayoyi da dama sun zo ba a ambace ba khutuba ta farko to ko masu cin karo da su masu jayayya da su sai su ce musu ai rishin ambata bai nuna cewa ba a yi ba dan bai ambata ba ya sufanta mana khutubar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ambace ba zaman harko wani shi ya ambata bai nuna cewa bai yi ba amma malaman Hanafiya da Malikiya da Hanbaliya dukkan su basu shardanta ba su ce ba wannan zaman na tsakiya wajibi ne eh bi sunniyati malil fasai dai sun ce sunna ce dan saboda rarrabewa ne tsakanin wannan guda biyu khutuba guda biyu الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى يا نقل تو مغانا daga cikin sharhin Tirmizi Iraqi mai alfiyatul Iraqi yana da sharhin Tirmizi da yayi bayan sharhin Musnad da yana Ibn Kasir kuma yayi sharhin Tirmizi yake cewa ishtiraduha al-mashhur mazhab Ahmad amma mashhararran magana al-Imam mazhabun al-Imam Ahmad cewa sharadi ne al-Imam al-Maziri babba daga cikin manya-manyan malikiya wanda suka ma sahihi muslim sharhi na harko maziri malamin malikiya ne manya-manya wanda ya fara sharhin sahihi muslim ikmalul mu'lim bi fa'il sahihi muslim al-mu'lim ka bi fa'il sahihi muslim bai ida sashi bayan rasu sai aka samu al-imam qadi iyad mai littafin ashifa yazo ida sashi ya samu suna ikmalul mu'lim bi fa'il sahihi muslim shi yasa yake kiran shi da al-ikmal cikawa kenan ciko ne shi yake to nan gurin al-Imam al-Maziri shi asalin mai wancan littafin al-Mu'lim bi Fawaid Muslim daga cikin Malikiya yake cewa an shardanta zaman wannan na tsakiya ga tsakanin su wannan khutuba guda biyu kaga wani dan Malikiya ne shi yayi shi zuzi ya huta daga cikin mazhabin Malikiya yace shi a ganin shi wajibi ne Qadi Abubakar yake cewa al-qiyamu wal julus wajiban da tsayuwar da zaman duka wajibi ne wa huwa yaraddu yana raddi ne akan tahawi da yake cewa Shafi'i shi kadaita da wajabta wannan abu sai dai ce lakin shahara Sheikh Khalil as-Sunniya sai dai Sheikh Khalil ya shahara cewa abun nan ne sunniya ne sunna ce haka nan mazhabin Hanabila Alauddin al-Muradi a cikin tanqihil muqni ya tahi akan cewa wajibi ne amma yace dai ana so ya kasance mustahabi ne ya kasance zaman da mai khutuba zai tsakanin khutuba guda biyu ya kasance daidai gwargwadon yadda za a karanta kamar suratul ikhlas qul huwallahu kenan saboda biyayya ga salaf da khalaf a cikin wannan kuma wa antu qra'u fi shay'in min kitabillahi ya karanta wani abu a cikin tana littafin Allah saboda koyi da salafus salih kamar yadda al-Imam al-Hafiz Ibn Hibban yahi kaito ya kawo ya rawaito a cikin abun nan kinshi sahih Ibn Hibban wannan shine mas'alar da al-Imam al-Bukhari ya kawo mun ga maganganun malamai akan cewa wajibi ne ko ba wajibi ne ga wanda suka ce wajibi ko ba wajibi ba amma al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yace wanda zai nura da aikin al-Imam al-Bukhari kamar ya karkata ne akan cewa wajibi ce ba da bakin shi ya sarraha ba amma nuni ya nuna akan cewa kamar ya tahi akan cewa wajibi ce shi al-Imam al-Bukhari kuma dama ba sarrahawa yake ba akan mazhabin shi babu na 131 babu listima'i ilal khutba baban dake bayanin al-istima me yasa abin da yasa al-Imam al-Bukhari da sauran malaman hadisi a cikin kulla babu ko cikin kawo hadisai busu kokarin sarraha mazhabin su dan saboda su abinda suka kulla littafin su sun yi shi ne dan saboda kowa mazhabin malikiya ne hanbaliya ne shafiya ne ahlul hadis sai ba su kayyade kansu da mazhabi ba zai karkata ba zuwa ga mazhabin wani ya bar mazhabin wani tun a kulla tarjama zai kulla tarjama ce wadda ta dace da kowa in kaga inda ya kulla tarjama ya sarraha hukuncin abun to kawai yayi nuni ne akan cewa wannan abun kowa ya tahi akan haka wanda babu wani sabani hujjar ta hi karhi ko kuma koda wani ya saba to ba al-sahi da saba shi anan sai sarraha da cewa babu wujubu kaza ko babu tahrimu kaza ko babu kaza ya bayyana hukuncin tun a kulla tarjama shi yasa yake wannan babu na 31 babu listima'i ilal khutba baban da yake bayanin sauraro zuwa ga khutba in ana khutba ayi sauraro na fahimta hadisi na 929 al-Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Adam haddathana ibn Abi Zi'b an az-Zuhri ana Abi Abdurrahman al-Agar an Abi Huraira qala yake cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana yawmul juma'ati idan ranar juma'a ta kasance waqafatul mala'ika ala babil masjid mala'iku za su tsaya akan kohon masallaci yaktubuna al-awwala fal-awwala suna rubuta wanda suka jigo masallaci na farko sannan na farko mai bi mishi na farko wa masalul muhajiri kama masalul ladzi yuhdi barana misalin wanda yayi garjin rana kamar wanda yayi kyauta ne yayi sarka ne yayi yanka taguwa yayi sarka da ita summa kal ladzi yuhdi baqara sannan kai mai bi mushi kama wanda yayi yanka saniya yayi sarka da ita summa kabashan sannan karamar dabba summa dajaja sannan kaza summa baida sannan kwai fa iza kharaja al imamu idan liman ya fito dawau sufahum sai su nade takardun su wa yastami'una az-zikra sai su rika saurara ambato kaga anan gurin mi suke nihi mala'iku da az-zikr ita ce khutba cewa idan liman ya fito sai su taho yastami'una az-zikr suna sauraron az-zikr kenan sai ba mu fassara wannan cikin suratul juma'a fas'au ila zikrillah ku tahi zuwa ga zikirin Allah kenan cewa zikirin Allah magana mafi karhi ga hadisi mai kwari cewa khutba ce ake nihi a cikin fas'au ila zikrillah yasa yace yastami'una zikir suna sauraron khutba kawai amma fiqhun dake cikin wannan baban al-Imam al-Hafiz Ibn al-Malakin malamin Ibn Hajar yake cewa Allah mushi rahama da jin kai fal insatu li sama'il khutba matlubun bil ittifaq umarni da ake cewa mutun ya saurari khutba malamai suna son shiga ittifaqin malamai wal jadidu sahihi min mazhabu Shafi'i magana sabuwa ta mazhabin Imam Shafi'i cewa ba a haramta zance ba amma an sunnanta yin magana kuma wannan ita ce magana ta Urwa ibn Zubair da Sa'id ibn Jubair da Sha'abi da Nakhai da Sauri da Dawud ibn Ali Zahiri da magana amma kadimiyar magana ta Imam Shafi'i shine cewa yin magana in ana kudu ba haramun ne magana shi kadimiya yace kuma wannan shine mazhabin al-Imam Malik cewa in ana zance yan haramta haka mai risala yake cewa ya harumul kalam wa yajibu al-insatu lahu ya wajaba a saurara malima wal auza'i da Abu Hanifa da Ahmad duka sun tayi haka mai yake cikin hilyatul ulama da rawdatul dalibin al-Imam an-Nawawi da an-Nawadir wa ziyadat littahin mai risala al-Imam Ibn Abi Zaid al-Qayrawani haka cikin al-Mauna Ibn Battal yake cewa istima'ul khutba sauraron khutba wajibi ne wajibci na sunna a wajen mafi yawan malamai a cikin su akwai wanda ya sa shi farilla an rawaito wannan daga Mujahid yake cewa shi ya tahi akan cewa babu abin da ya wajaba ayi sauraron me ka sauraro gare shi ga he a Qur'an banda Qur'ani sai abubuwa guda guri guda bi fi salatu wal khutba cikin sallah wajibi ne ayi insati haka nan lokacin khutba wajibi ne a saurara sannan aka ciro daga mafi yawancin malamai suka tai kan cewa sauraron liman yana khutba wajibi ne ga duk wanda yake jin shi da ma wanda bai jin shi ko kana daga nesa baka jin shi to haramun ne kai zance dole kai shiru ga rika saurara kuma wannan ita ce magana al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala kamar yadda ya zo cikin mudawwanatul kubra mujallan 1 safha ta 139 Usman yake cewa lil munsiti allazi la yasma'u min al-ajr misl malin sutil allazi yasma'u wanda yake shiru bayyajin hudubar yana daga sabar da nisa ko kamar yanzu ne yace an cire wuta la sabika bakkajin abinda liman ke fada to matukar kai shiru killa dan kudai da wanda a gaba yake shi yana sauraron ta saboda rishin jin ba daga gare ka bane urwa yake cewa babu lahi da zance da mutun yayi magana idan ya kasance bai jin hudubar yana nisa haka ibn al-munzir ya ambata cikin al-ausad mujalladin shi na 4 safha ta 70 Ibrahim yake cewa ni ina karanta hizbi na duk lokacin da ban jin kuduba daga ya ji cewa yana nesa da liman bai jin kuduba kawai talawa shi yake tadawa kaga shi ya tsaya kan cewa ba wajibi bane Ahmad yake cewa la ba asa an yizkur babu lahi mai mutun yayi zikirin Allah yayi karatun Qur'ani shi in bai jin kuduba in yana daga nesa kamar yadda ya kawo cikin al-Ausat al-Imam Ibn al-Munzir rahimahullah الحافظ المغرب ابن عبد البر يكي تشوى لا خلافا نعلمه بين الفقهاء الامصار في وجوب الانسات لها على من سمعها باب ساباني اكن دو wasu malaman da muka gamu da su muka dauki ilimi wajen su kan wajabtuwar sauraron huduba cewa wajibi ne ga wanda yake yana kusa da liman yana jinta amma ce sabanin da suka yi kawai shine ga wanda bayya kusa da liman yake ji yace haka wannan sabani yazo daga wajen malamai na tabi'ai an rawaito daga Sha'abi da Sa'id ibn Jubair da Nakha'i da Abi Burda cewa sun kasance suna hirar su liman yana huduba lokacin da basu jin hudubar tashi lokacin da basu huduba amma wasu kuma sun tayi akan cewa saura koda suna jin shi indai ba ya kai ga karanta ayat Qur'ani ba dan Al-Qur'ani ne Allah ya ce fastami'u lahu wa ansitu ku saurara mishi ku yi shiru amma sauran magana huduba sun tayi akan cewa babu lahi su yi hirar su zihirar liman yana huduba sai in ya jere cewa Allah yana cewa kaza da sai su shiru nan umarni ya zo na cewa ayi shiru amma yace aikin su abun mayarwa ne a wajen malamai mafi kyakkyawan fahimtar da za a musu su wannan malaman da aka kana tabi'ai su Sha'abi su Sa'id ibn Jubair da su Nakha'i saboda malamai suna da kyakkyawan tarbiya da ladabi gami da magabata duk abin da yazo na saba ma sunna ko hadisi ba zazzagin su suke ba suna musu kyakkyawan fahimta yake cewa wa ahsanu ahwaluhum annahum lam yubrigu mal hadisi fi zalik mafi kyakkyawan zatan da zamu musu cewa busu samu labarin hadisin da annabi yayi hani gami da haka ba dan annabi yana cewa iza qulta li sahibika ansit faqar lagauta idan ka ce ma dan uwanka ko ishuru ma kai magana kaga kamar wannan manyan malaman hadisin su Nakha'i su Sha'abi bai yiwa a ce suna hira kuma da gangan sun san da wannan hadisi wanda hadisi ne a muslim a sahihi muslim yake ibn qudama yake cewa wajibi ne ayi shiru kuma haram ne ayi magana malamai sun tafi akan karhancin yin magana cikin su akwai malik da abu hanifa da auza'i daga ahmad wata ruwaya cewa ya ba a haramta yin zance ba sa'id ibn nubay da ibrahim ibn muhajir da abu burda da nakha'i da sha'abi suna zance hajjaj yana huduba suna zance lokacin da hajjaj yana huduba hay sai wasu su suke cewa inna ma lamnu umar annan sita lihaza mu ba umarce mu ba mai shiru saboda wannan azzalimin kaga kenan nan sun bayyana dalilin saboda cewa hajjaj ne ba sun ma shiru ba kowace huduba ba nan da yake cewa idan liman ya fito sai su yi shiru suna sauraron wannan suna sauraron zikiri suna sauraron huduba wasu jama'a suka ce wajibi ne a farkon da ya fara huduba ka saurare shi amma babu lahi in ya fara yin huduba shi kai wata magana wannan magana an hikaito ta daga Malik da Sauri da Abu Yusuf da Muhammad da Auza'i da Shafi'i hujjasu yace wayan situ lahu iza takallama al-imam yayi shiru lokacin da liman yake yin magana al-insatu yawm al-jumu'a wal-imam yakhdubu ba'da hadha kamar yadda zai zo hadisin da al-imam al-bukhari zai kawo shi Malik yake cewa Allah mashi rahama da jin kai la yusammitu sirran wala jahara in wani yayi attishawa ko attishawa mutun yayi ana cikin huduba ba zaka gaishe shi ba kace mishi rahamukallah ko a sirri ko a bayyana ba zaka mishi ba kuma ba zaka mai da sallama ba zaka sha ruwa ba ana huduba wayaskutu an tasbihi da tasbihi da ishara duka ka kame bakinka wala yuhasibu kaka gehi wasu ma da tsakuwa dan saboda suna dimi dan annabi ya hana haka yake cikin annawadir wa ziyadat da az-zakhira na al-imam in ban manta ba zan sauko wannan littafi mai kima saboda Ibn Abi Zaid al-Qayrawani ba asal littafin shi ba sai risala yana da tattawa masu kima wanda wannan yana daga cikin min afdalul kutubi fi mazhabin maliki mafiya manyan littattafai a mazhabin malikiya wannan yana daga ciki na manganu na malamai da dama wanda suka kawo kalkashin wannan wanda zan mu wuce su insha Allah ta'ala babi na gaba na 32 babi na 32 al-imam yake cewa babu izara al-imam rajulan jaa baban dake bayani idan liman ya ga wani mutum ya zo wa huwa ya khatubu shi kuma yana khutuba amarahu an yusalli raka'ataini sai ya umarce shi cewa ya salla raka'a biyu liman yana khutuba in ya ga wani ya shigo ya umarci wannan mutunan cewa tashi kai raka'a biyu wannan baban abinda zai yi bangana kenan yake cewa iza kana ibnu hajar yake cewa iza kana lam yusallihi ma qabla an yarahu idan bai sallace su ba kahin ya ganshi in kahin liman ya ganshi ya sallace abun shi kenan wannan ba zai zama na umarni shi ba hadisi na 930 al-imam bukhari yake cewa haddathana abu nu'man haddathana hammad ibn zaid an amr ibn dinar an jabir ibn abdullah qala yake cewa ja'a rajulun wan nabiy yaqdub yace wani mutum ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana khuduba annasu yaqdubu an-nasa yawm al-jum'a yana ma mutane khuduba ranar juma'a fa qala sai ce a sallaita ya fulan wani kai sallah yana nihin wannan tahiyatul masjid qala la yace qum farka tashi to kai sallah kaga nan umarni ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan ba ma akwai dalilin da ke nuna cewa tahiyatul masjid ba wajibi bace sai a dauke shi akan wajibi dan saboda umarni in yazo daga annabi alaihi salatu wasalam ana daukan shi akan wajibi illa iza sarafahu sarif hadisin bukhari ya kawo shi a wajaje guda hudu cikin wannan littafi nashi mai kima wasu sun tahi akan cewa idan liman yana yin khutuba ba za a yi raka'atan wannan tahiyatul masjid ba ko da liman mutum ya shigo a lokacin dole ya zamana yi sauraron khutuba wasu kuma suka tayi akan cewa dan saboda wajibi biyu ne suka yi ta'arudi suka yi cin karo da juna wanda suka tayi kaga cewa sauraron khutuba wajibi ne ba za su umarce shi ba ya shagalta da nafila wanda take tahiyatul masjid mun san nafila ce ya shagalta da ita kuma ya bar sauraron wannan liman mun ga ai bina'an akan shi ne sanin usulikin malamai shi yake sanin ka san menene suka gina abun akai babu sauraron su bane kaga ai mun ga malikiya sun tahi akan cewa da aka ce fa an sit lahu kai maliman shuru wannan ai umarni daga annabi to shi yasa malaman malikiya suka dauki cewa sauraron liman idan yana khutuba wajibi ne to tunda kusan dauka cewa sauraron khutuba wajibi ne ta ya za a yi su umarci mutun yayi nafila ya shigo kuma ya bar wajibin da aka umarce shi shine sauraron khutuba ya shiga yin mustahabi ita ce tahiyatul masjid wanda a mazhabin su mustahabi ce wannan shine dalilin da yasa suka tayi akan cewa ba wajibi bace to su kuma wannan suka tayi aika ce ai umarnin na wannan wajibi bi ne ya hadu cewa qum farka tashi kai raka'a guda biyu dan a mazhabin zahiriya irin wannan la shakka banda tabbas in mazhabin su ibnu hazam amma tabbas zai dauke shi akan wajibi cewa qum farka tashi kai raka'a biyu duk inda ibnu hazam ya ga fi'ilun umarni kawai akan wajibi yake daukan shi ko mun kankanta shi mun ga inda Allah mushi rahama da jin kai babban muhaddis ne yana daga cikin nuqad a cikin ilimin hadisi ya harda ba aka babu kamar shi kwanciya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan kishingido bayan yayi sallan nafila wajen ibnu hazam wajibi ne dan saboda ya zo a wani hadisin da siga umarni to su kuma wanda suka tai sune wajibi amma kisa wannan wanda ya shigo mutunan nan yayi sallah annabi ya ce mishi tashi kai sallah raka'a bi shine sulaik al-gadafani wanda tirmizi ya ambata cewa shine mafi ingancin hadisi a cikin wannan babi mafi ingancin hadisi a cikin wannan babu wanda suka hana malikiya kenan kamar yadda muka gani a takaice wanda su suka hana cewa mutum in zai shigo liman yana yin khutuba to kai yayi raka'ata kai tahiyatul masjid to su da suka tahi sun bada amsa akan wannan wanda wajen amsa guda 10 suka ba ma wancan wanda suka yi tahi akan cewa idan mutum ya shigo yin ana yin khutuba yayi sallah raka'a biyu malaman malikiya sun ba su wajen amsa guda 10 wanda ibnu hajar ya takaice su ban mu da lokacin kawo su nan gurin yace yayin da annabi yayi ma an sulaik khutuba yayin mishi magana sai yayi shiru akan wannan khutuba tashi har sai da ya gama gami da sallar shi akan wannan sai ya zama sulaik wannan wani taujihi ne wanda yana da nisa gaskiya ba'id ne a ce annabi sun tayi cewa kan da yace mishi tashi kai raka'a biyu kuma annabi tsaye da khutuba yayi ya jira shi sai da ya gama nafila ya ci gaba da ya ci gaba da hudubar yace to wannan sai su ce wannan annabi ya bashi dama ne dan sabadda ya hada tsakanin wajibin guda biyu da sauraron hudubar da kuma yin tahiyatul masjidin ya samu faralata ita ma kenan nan annabi ya bashi dama ba zan mu dauki wannan hukuncin mu amma ma shiga garin jama'a ba yace babu hujja ga wanda ya wajibta hudubar wannan tahiyatu mutun ya tahiyatul masjidin liman yana hudubar amma hujja nan da za a basu wannan dake nuni cewa annabi kyalewa yayi sai da wannan bawan Allah ya gama tahiyatul masjidi dar kudini ya hudu hadisin daga Anas yace wannan mai rauni ne sawabun magana mursali ne ko kuma mu'dal ne hadisin da yazo cewa abin nan yayi shi annabi yayi shiru sai da ya abin sai da ya gama da amsa da dama wanda suka bada ga sunan Ibn Hajar ya zano su wajen guda 10 yake cewa jama'a da dama daga sun hada daga cikin su akwai Qurtubi yake cewa Imam Qurtubi malamin Maliki ya ce aqwa ma atamadul Maliki fi hadhihi almas'ala amalu ahli almadina khalafan an salafin min ladun sahaba ila ahad Malik anna tanaful fi hal alkhutba mamnu'un mutlaqan yace mafi karhin abinda malamin Maliki suka ta yayi suka rike hujja akan shi cewa an hana mutum in ya shigo liman yana hudubar ya tashi yi tahiyatul masjid yace shi ne aikin ahlul madina yana cikin mazhabin sha usul fiqi amalu ahlul madina cewa tun daga sahabbai da tabi'ai haka wannan aikin ya tahi akan haka amma yace an musu raddi akan cewa magana cewa ittifakin aikin ƴan madina ne ba haka bane ya tabbata aikin tahiyatul masjid ana cikin hudubar daga abi sa'id al-khudri shi ko yana daga cikin manyan malaman fiqi na sahabbai daga ahlul madina na mutanen madina ya aikata haka abi sa'id kuma sun dauke shi akan cewa yana daga cikin mutanen madina tirmizi ya yi ruwaya da ibnu khuzaima suka inganta ta daga iyad ibn abi sar yace abi sa'id al-khudri ya shigo masallaci marwana yana khutuba sai sallah raka'a biyu fa arada har sai yan gadin marwana suka so su hana shi yake hanuwa sai da ya gama sallar shi yace buku isa in bar abin da naga annabi ya umarce mu da shi ba a lokacin shi cewa duk wanda zai shigo ko ma wani lokaci ne yayi wannan kenan kaga malaman malikiya da suke da'awa cewa tun zamanin annabi hazzawa lokacin malik haka aikin yake suka yi da'awa ijma'i ba haka bane gashi wannan abi sayyidin al-khudri yayi kuma yace ba a samu ko ɗaya daga cikin sahabbai ba cikin taron sahabbai suka yi wannan muhawara babu cikin sahabbai wanda yace mishi a baka da gaskiya ba haka bane ba za su kyale ba ku akan abinda yake ba haka ba abinda ibnu battal ya hikaito babban malamin malikiya mai rasuwa 400 da wani abu daga ibnu umar daga umar da usman da wani daga cikin sahabbai cewa an hana kwata kwata madogara su shine ruwayoyin da sun taho wanda akwai yiwa a cikin su tana yiwa kaza tana yiwa kaza sa'ala babuna abi malik yake cewa na hadu da umar da usman sun ka wakana al-imam liman ya kasance idan ya huto suna barin sallah to wannan tana yiwa a ce sun riga suna masallaci suna sallolinsu amma daga liman ya huto sai su bar sallah kaga ai cewa akai cewa a cikin hadisin idan liman ya huto sai su bar sallah ba zai zama na hujja ba shi ma da maganganu da dama dai suka yi ta kawawa a cikin wannan baba a cikin wannan hadisin akwai fa'idodi da dama akwai halaccin yin tahiyatul masjid a cikin lokutan da aka karhanta tahiyatul masjid koda ka shigo cikin lokutan da aka karhanta inji Hafiz Ibn Hajar ya halitta ita kai ta koda cikin lokutan karaha ne li'anna halam tasqudu fil khutba ma al-amr bil insati fa ghayruha aula dan saboda ga lokacin da ake khutba ma khutbar da an yi umarni a saurara mata tahiyatul masjid ba ta hadu ba to kuma ina ga lokacin da babu tahiyatul masjid kuma a cikin mun fahimci cewa shi tahiyatul masjid batta kubucewa koda mutun ya zamana ya shigo masallaci sai ya mance kai bai tahiyatul masjid ba to in ya tuna ya tashi yayi bata kubuce ba sai dai wasu sun ce ga wanda yake jahilci abin ne ko yan manta ba wanda ya zamana da gangan ba kuma a cikin abin da zan mu dauka cewa mai khutba yana da dama yayi umarni yayi hani kan wasu abubuwan da ake bukata a cikin khutba yace kai can kuyi kaza ko kuyi kaza yana cikin khutba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma wannan ba za a ce ya kawo da wani zance daban cikin hudubar shi ba wasallallahu bihi malamai sun yi dalili akan wannan cewa masallaci sharadi ne ga juma'a saboda ittifaqi akan cewa ba shar'a ta yin tahiyatul masjid ba yayin cikin masallaci amma wannan akwai nazari ba zai zama na hujja ba wasallallahu bihi kuma an yi dalili akan shi akan halaccin mai da sallama da gaida mai attishawa cikin halin hudubar dan saboda lamarin su yana da sauki zamanin su ya higa jarta gami da mai da sallama balle ma shi wajibi ne kamar yadda bahasin shi zai zo nan gaba cikin babu bukan da al-Imam zai kawo babe na gaba na 33 babe na 33 babu man jaa wal imamu ya khadubu baban da ke bayanin wanda ya zo liman yana khuduba salla raka'atayn khafifatayn yayi salla raka'a biyu wanda suke masu sauki yayi salla raka'a biyu wanda suke masu sauki yanzu anan gurin tarjuman nan ta 33 zai maimaita mana hadisin raka'a biyu yanzu anan gurin bazan mu gaba cewa kamar ya maimaita wani abin da ya wuce a wancan baban da ya gabata kamar al-Imam al-Bukhari yayi kullu bayanin cewa na baya mu duba shi da kyau baban babu istima'i ila al-khutba babu izara al-imam rajulan idan liman ya ga mutun yana ya shigo shi kuma yana khutba ya umarce shi cewa yayi sallah raka'a biyu mun lura da wannan tarjumar da kyau kenan ina bambanci tsakanin wannan tarjumar da waccan eh tarjama ta biye tunda hadisin nafsin shine bukhari zai karrara yawa barakallahu fi yawa yawa mumtaz haka ne wannan wancan hukuncin daban yana wajahuwa ga liman nan kuma yana wajahuwa ga isu raka'o'in guda bi kansu da wanda zai yi su cewa an umarce shi yayi amma kuma ya gajarta su ya takaita su kada ya kamo makara a ciki har a gama khutba bai kare ba حديثنا الذي ترد ثلاثين دعاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى كي حدثنا علي بن عبد الله وكيني كنه علي بن المديني دي اندي كاوش مهمل كو علي بن المديني قال كي حدثنا سفيان عن أمري سمعت جابرا قال كي دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ناجو يتي ونمتن ياشقو النبي صلى الله عليه وسلم ينا خطب على نجوم فقال سيكي تيوى a sallaita shin kai sallah qala la yace a qala fa salli raka'ataini kai sallah raka'a biyu nan gurin tunda gashi a kusa kun ga wannan hadisin da ya gabata ne ko to mu duba mu gani hanyar daya ce ba hanya daya bace al-Imam al-Bukhari ya kawo dan tun harko ma can cewa yayi haddathana Abu Nu'man nan ko cha haddathana Ali ibn Abdullah kenan kai tsaye nan gurin Bukhari ya baka hanya biyu da yake da sanadi ta wannan hadisin حدثنا سفيان gaba kuma an bukace shi zai kawo shi ta wata hanyar daban haka gaban an bukace shi zai kawo shi ta hanyar daban dan littafin kai sai littafin hadisi ne littafin fiqh ne littafin komai ne komai yake shi yasa ake kiran shi da aljami yace nan gurin al-Imam Muslim shi ma ya huddo shi da sauran bakiyar jama'a Sheikhul Bukhari a wancan harkon shine Abu Nu'man shine Muhammad ibn al-Fadl al-Sadusi laqabin shi shine Arim wanda a ƙarshen shi ya samu tagayyuriya wa saba da ilimi Bukhari yake cewa ja'ana na aihu sanata 24 wa 200 ya kwanshi na rasuwar shi ya zo mana shekara ta 224 wancan malamin Abu Nu'man rahimahullahu ta'ala a cikin wata ruwaya yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wannasu alal wan nabiyyu alal minbar wani mutum ya zo Annabi yana bisa minbari ya zamana kahin yayi sallah kaga jalasa qabla an yusalli ya zamana kahin yayi sallah shi mutunan nan kaga wannan tarjuma ita ta nuna mana abinda Bukhari yake nihin cewa a umarce shi wanda muka yi magana can cewa koda mutun ya zamana tahiyatul masjid bata kubuce ba tunda gashi nan a wata hanya wanda muslim ya huddo ta cewa yi jalasa qabla an yusalli ya zamana kahin yayi sallah sai ce kun farka a tashi kai raka'a biyu a wata ruwaya yace idza jaa ahadukum al-jumu'a idan dayan ku yazo mu juma'a liman yana khutba to yayi raka'a guda biyu sai ce wale tajawwaz fihima ya takaita a cikin su wannan ita ce hanyar da al-Imam al-Bukhari bai kawo ba amma tana daga cikin hanyar hadisi wanda Muslim ya hudo shi hadisi na 875 babu tahiyatu wal imamu yakhudhu baban tahiyatul masjid liman yana fudu ba kaga mahallu shahir in a wannan hadisin da Bukhari ya kawo babu shi amma a ruwayar Muslim adda kai shi wal yatajawwaz fihi ma ya taqaita a cikin su a ruwaya ta Ibn Majah ta a sallaita raka'ataini qabla an taji'a kai sallah raka'a biwa na kahin ka zo qala la yace a yace to tashi kai sallah raka'a bi kuma taqaita a kan su wanda Ibn Majah ya kawo shi a cikin babu Majah a fi man dakhala al-masjid wal imam yakhudhu wa fi riwayatin aw ta riwaya ta dara kudini ta hadisin Anas yake cewa an musaka anil khutuba hatta faraga min salatihi kun ga magana can muka yi ta maganar ta annabi ya kame bakin shi gami da khutuba sai da wannan mutun ya gama sallar shi dara kudini ya kawo shi cikin as-sunan amma can Hafiz Ibn Hajar yayi magana rauni yawa shine kahin yazo yayi in yayi ta a gida tunda tambaye shi yayi kuma ruwaya a cikin sunan Ibn Majah cewa kai sallah raka'a bi kahin ka zo kenan in yayi ta a gida da in ya taho yana da damar ya zamana ya abun nan kare dai hasabun yadda wannan ruwaya ta nuna mana yace wa sawabu irsaluhu sai dai kamar yadda aka faɗa daru quduni al-hafiz yace sawabun shi shine irsalikin shi sanin mazhabin malamai a cikin wallafa-wallafan su na hadisi shi yake sa mutun ya gane menene manhajin su daru quduni ya kira shi da sunan daru quduni amma shi ma rike daru quduni malami ne na ilal malamai suke cewa da kamata ya ma a kira shi da cewa littahin ilal dan saboda ya wallafa shi ne akan abwabu dahara wa salat amma dan ya bayyana wasu illoli na haidu hadisi a cikin babin dahara masalan in ya buda babin kitabu dahara ya kawo maka hadisan da lahiyar salau kuma ya kawo maka masu matsala maka bayanin ga matsalar shi kaga da ya kawo wannan sai daru quduni ce magana mai inganci wannan hadisin mursal ne dan saboda ya zo daga ruwaya ta Mujahid daga Jabir yace irka arka'atayn wala ta'ulli misl hadha tashi kai raka'a biyu amma kaka karin irin wannan abu sai ya raka'a shi biyu sannan ya zamana a cikin sunan daru quduni haka yake shi ko Ibn Hibban daga cikin hadisin Abi Sa'id wanda ya gabata yace sannan ya zabura akan sadaka sai suka yi ta giho tuhahi suka aka bashi tuha wannan mutum wa annahu ja al-jum'a al-ukhra wa tarha ahadu sawbayhi lamma amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqa a cikin ruwaya ta Ibn Hibban yake cewa yusalli raka'atayn fi sani juma'a juma'a ta biyu da yazo yace yayi sallah raka'a biyu haka nan ta uku sai ya hawo munbari sai yace la tusallu wal imamu yakhudhu kab ku kare yin sallah matukar liman yana kuduba amma sanadin shi yana da mai rauni ne wahin shiddan sanadin shi yana da rauni sosai shi wannan cewa dan da inganta ayyawar wari ya warware rikicin da ake haka Ibn Hajar yake cewa cikin addiraya fi takhrij ahadis al-hidayah yace wa isnaduhu wahin a cikin littafin al-asrar cikin manyan littattafan hanafiya daga sha'abi daga Ibn Umar marfu'i yace idza sa'ida al-imamu al-munbara fala salata wala kalama hatta yafru idan liman ya hawo munbari babu sallah babu zance har sai ya huta amma sahihiyar ruwaya ita ce wanda take cewa idza jaa ahadukum wal imamu alal minbar fala salata wala kalama idan dayan ku yazo masallaci liman yana kuduba babu sallah babu wannan babu sallah babu magana kaga ne ya nuna cewa babu sallah yana cikin manyan hujjojin malaman malikiya sai dai aka bi su duka suna da rauni Hashimi ya kashi cikin mujma'uz zawaid yace dabarani ya huddo shi a cikin shi akwai Ayyub ibn Nahik shi kuma mataruki ne da aka hu jama'a manyan malamai sun inganta shi Ibn Hibban duk da tasahulancin shi cewa yuhdi kurakurai gare shi kenan yana da rauni sosai hadisin Ibn Umar yake cewa man dakhala al-masjida yawmal juma'a duk wanda ya shigo masallaci ranar juma'a yayi sallah raka'a hudu ya karanta cikin ta karanta Fatiha so 50 da qul huwallahu ya karanta ta so 100 ba zai mutu ba sai ya ga masabkin shi wuta ce ko aljanna daru quduni al-hafiz Allah mashi rahama ya kawo shi cikin gara'i wada'afahu yace wannan hadisi mai rauni ne bai tabbata ba yace idan wannan ya tabbata to shine malamai suka yi sabani cewa duk wanda ya shigo masallaci liman yana kuduba ana so yayi raka shi guda biyu yace mazhabin mu na Shafi'iyya cewa mustahabi ne yayi tahiyatul masjid amma ya takaita su an karhanta mushi ya bari wannan ita ce magana al-Hasan al-Basri da makahulu anan dai Bukhari abin da yake so tabbatar mana shar'antuwarsu amma kuma a gajarta su ka ajasa su yi tsawo a cikin mudawana al-mudawanatul kubra anna al-imam idza dakhala qabla an yahrum al-mutanaffil yajlis li qurbihi yace liman idan ya shigo idan wani mai nafila ya shigo to ya zamna ya tsan takaita ya dan jima kafin ya tashi wa khawful faut fi makai kubuce mishi ma'ana daga ya ga wani ya shigo wasu liman idan ya shigo ya dan jinkirta har masu nafilfilin su gama in suka gama suka zamna da an yi so sai ya tashi ya fara kuduba a cikin mukhtasar yace as-salatu ja'izatun salla halakce ila an yijlisa ala al-minbar har zuwa lokacin da liman zai zamna a minbari idan ya shigo bayan ya zamana mai kiran sallah yana kiran sallah idan ya ga cewa akwai wani wanda ya manta ko jahili ya tashi yana yi to anan gurin magana biyu aka yi daga Malik cewa ya saurara mushi ko kuma ya ci gaba da hudubar shi haka yake cikin al-mudawwana da az-zakhira da an-nawadir wa ziyadat a cikin hadisin akwai hujja ga wanda suka halitta ga mai hudu ba cewa yayi magana cikin hudu ba shi ga wani abu da ya bujuro kamar da muka yi bayani can gurin haka cikin mudawwana al-kubra yake cewa ja'izun an yatakallamu al-imam fi khutbatihi li amrin aw nahyin wala yakunu lagiyan ya halitta ga liman yayi magana lokacin da yake hudu ba ga umarnin wani abu ko hani ga wani abu amma ba wani abu na wargi ba wanda liman ya mushi magana kuma anan ya halitta mai da liman magana kamar yadda Sulayk ya mai da annabi fi kuma ba za a kira shi ba cewa yayi wargi yayi wasa haka yake a mudawwana safa ta 140 mujallal inta na harku na wanda ke kumshe da aqwal da fatawoyi na al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala baban na gaba me yake cewa babu rafa'ul yadaini fil khutba barin gambe da sharhi diyawa bai da sharhi barin mu abun gakin shi Al-Imam rahimahullahu ta'ala yake cewa babu na gaba na 100 da babu na 34 babu rafa'ul yadaini fil khutba baban da ke bayanin daga hannuwa a cikin khutba daga hannuwa a cikin khutba hadisi na 932 al-Imam yake cewa haddathana musaddad haddathana Hammad ibn Zaid an Umar an Abdul Aziz an Anas wa an Yunus an Sabit an Anas kala yake cewa bainama annabi sallallahu alaihi wasallam ya khutubu wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana khutuba yawmal juma'a ranar juma'a iz qama rajulun sai wani mutum ya tashi fa kala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah halakal qura wannan dabbobi sun halaka wa halaka sha kuma yace dabbobi kanana duk sun halaka fadullahu an yiskina ka roki Allah madaukin sarki ya shayar da mu famadda yadaihi sai ya miƙar da hannun shi wada a sai yayi addu'a nan gurin da yake cewa fa madda yadaihi wada a ya miƙa hannun shi yayi addu'a yace farafa yadaihi alhadis hadisin har zuwa karshe bayan shi sai yace farafa yadaihi sai ya daga hannun shi nan shine lafazin tarjuma da Bukhari yake so ya tabbatar mana wa ka'annahu arada an yubayyana kaman nan Bukhari yana so ya bayyana mana ne annal murada bir rafi huna almadda abinda ake nihi da dagawa shine me yake hannun shi ba kamar yadda za a daga a cikin sallah ba kamar yadda zai zo cikin kitabud da'awat cikin suffa daga hannuwa lokacin addu'a fa inna rafa'ahu ma bukhari ya kulla babu can gaba cikin littafin addu'awat mutun da zai yi addu'a hannun shi yana zai daga shi yadda zai daga shi yace fa inna rafa'ahu ma fi du'a al-istiqa'a siffatun za'ida ala rafa'i ma fi ghairihi saboda daga hannu a cikin roƙon ruwa addu'a roƙon ruwa ana daga shi sama da sauran daga hannu cikin sauran wasu addu'o'in akan wannan ne za a dauki hadisin Anas da yake cewa lamaykum yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'i illa fil istisqa annabi bai kasance ba yana daga hannun shi cikin dukkan addu'o'in shi da yake yi cikin salatul istisqa yana nihin daga hannu wanda ya wuce iyaka har ya wuce daidai nan kin shi kamar yadda zan mutarda can muna da cikin masu rai da lahiya cikin cewa idan sauran addu'a ce ba ta al istisqa ba yana daga hannun shi daidai haka duk addu'ar da ba ta istisqa bace ba a daga hannu har ya wuce haka sai istisqa ake daga hannu ya wuce haka amma matakar addu'a ce ta addiyan bakin ta daidai huska kawai daidai huska ake so hannuwa sa daga kamar yadda Bukhari zai kulla addu'a babu a can gaba da sunan wannan yake cewa sifatu rafi'ul yadaini fi du'a yace wa annahu arada sifar khasa bil istisqa nan yana nihin sifa ke bantatta ga salatul istisqa wanda sifata ita kuma zata zo anan gaba wanda zan mutarda ta insha Allah ta'ala. Ya nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah mu daukin sarki yayi mana gafara. Wa alaikum salam. Aha wannan wanda yayi zancen cewa yayi sallah 2000 bayan Annabi alaihi salatu wassalam. Duk da na aika sauti akan amsa na rike ba kowa ba yake bibiya zan mu bada amsa akan abinda malamai suka faɗa. Al-Qura a cikin wannan hadisin da muka faɗa shine abun nan makamai ake nihi amma makamai suna nihin dawakai dan saboda su ake zuwa jihadi da su amma al-Qura kawai makamai ake nihi to amma nan sai amfani da su yana nihin da yace halakar qura da wakai sun halaka dan su ne makamai. Anan gurin wancan da yake babban absar dai da malamai suka bada kamar yadda bibi sharhin hadisin yana cikin sahih Muslim da yake cewa yayi sallah sama da 2000 bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin maganar Juma'a to al-Imam al-Maziri da al-Imam Abul Abbas al-Qurtubi mai al-Mufhim da al-imam dukkan masu sharhi dai sun tafi kan cewa idan har yana nihin cewa sallar Juma'a yayi sama da 2000 bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam to ba adadin yake nihi ba yana nihin mubalaga kawai yana nihin mubalaga cikin zance amma kuma in ba wannan ba sai dai a dauki magana akan cewa yana nihin salloli guda biyar dan sallar Juma'a Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi shekarun da har ta kai 2000 ba kenan wannan shine amsar da malamai suka faɗa. Insha Allah a cikin tsarin da muke yan uwa akwai tsarin duk lokacin da na share bahasi zan karanta wani abu kadan cikin shi dan saboda fa'idar abun nan akwai bahasi wajen guda hudu ne da ba jima'a na share su kuma huddo su ne wannan shine wanda mai yiwa wanda ke biyan majmu'a ina ganshi mandu ifa fil hadisi wa kana imamin fil qira'at na hada malamai wanda suke jigajigai ne a cikin ilimin qira'at amma a ilimin hadisi masu rauni ne a cikin littattafan qira'at da littattafan malamai wanda da dama zaka gansu da yawanci in ana bada misalin wannan asin bawan Allah da shi malaman hadisi suke bada misali cewa qari in da ya kasance amma yana da rauni tunda asin matsayin shi saduku ne a cikin ilimin hadisi to sai zamana da shi ake ta bada misali to ba shi ɗaya bane akwai malaman qira'at da dama jingin wanda suke suna nan suna da abin nan suna da rauni a cikin ilimin hadisi. Dan saboda sha'anin takhassusi kamar yadda Zahabi yake cewa kazalika jama'atu na kafi cikin muqaddima magana shi yace haka kake samun manyan malamai na qira'at tabbatattu cikin ilimin qira'a amma a hadisi sai kaga ba haka bane kamar sai Nafi'u da Kisa'i da Hausu dan saboda duk sun ba da lokacin su a cikin harare qira'at da tabbatar da ita Allah saka musu da alkhairi amma a hadisi ba su yi irin wannan ba kamar yadda su ma zaka ga Huffaz wanda sun yi kokari sun yi itikani akan cikin a cikin ilimin hadisi amma kuma a wajen qira'at zaka ga ba sha'anin su bane shi yasa haka yace duk wanda yayi huce na huto ka ganshi jagora cikin wani fanni to sai ka ganshi a cikin wani fannin kuma bai kai wannan ba sai ɗaiɗai ku wanda Allah ya azurta haka Zahabi yake wada cikin Siyar Alamin Nubala da ya zo tarjama wani malamin qira'at mai rauni haka al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi yake cewa ilimin ɗan adam ko da Allah ya siffanta shi da ilimi to sai kaga wani nau'in ilimi Allah ya ba wani amma bai bashi ba wani nau'in ilimin yace sai kaga mutum a cikin sa yana da ilimi a wani hali kuma a wani halin sai kaga yana da kuskure a cikin wani ilimin kuma mantuwa tana bujuro musu da maganganun malamai da dama kawai zan dauki misalin wani malami daya nan malami na takwas da na kawo cikin shi shine Sulaim ibn Isa ibn Sulaim ibn Amir al-Hanafi maulahum al-Kufi malamin Kufa ne wanda aka yi sanin shi da al-Muqri al-Mujawwad ya rasu a shekara ta 189 shekara ta 189 ya karatun Qur'anin shi a wajen Hamza yana daga cikin mafi na gaba-gaba wajen daliban shi kuma yayi kowa harda kuma shine ya kiyaye harfi da qira'a ta Hamza kuma shi ya bari a bayan shi bayan ya rasu a matsayin qari'i da zai zama halifan shi. Malamai sun mushi yabo. Yahya ibn Abdul Malik yake cewa mun kasance muna karatu a wajen Hamza, mu muna samari, muna matasa. Idan Sulaiman ya zo sai Hamza ya ce mana to ku iya da kanku, kowa iya harafin shi, kowa ya tabbatar da abin da zai huto. Sulaiman shehun qira'a ya huto. Ya rasu Allah mushi rahama yana da shekara 88. A shekara ta 88 kai 188 Allah mushi rahama da jin kai. To wannan mun ga cewa mu ya tabbata cewa malamin qira'at ne, dan gashi Hamzat az-Zayyat, Hamzat al-Kufi rahimahullahu ta'ala, wa Hamzatu ma azkahu min mutawarrin imamun sabirul lil-Qur'an murattila. To shi yayi karatu a wajen shi, amma bar mu ji a wajen ilimin hadisi. Al-Imam al-Aqili rahimahullahu ta'ala a cikin littafin shiga yatin wannan ad-du'afa'ul kabir yace majhulun fi an-naql hadisuhu munkarun ghayru mahfuz. Majahuli ne a wajen ilimin hadisi, wannan ba suka bace ba, abin da ya zamana ba sha'anin shi bane ba. Al-Imam al-Aqili yake cewa haddasa Yahya ba mu labari, Salih yake cewa Katib Lays ya ba mu labari daga Abu Yahya, daga Sufyan, daga Ja'far ibn Burqan, daga Maimuna ibn Mihran, daga Aisha yake cewa Abu gadul ibadi ila Allah azza wa jalla man kana saubaihi khairun min amalihi an yakunu siyabuhu siyabul anbiya wa amaluhu amalul jabbarin. Mai muhtarul hadis ya kawo shi, muhtarul hadis ya kawo wannan hadisin. To wannan hadisin shi ya kawo shi. Zahabi yace shugaba ne a cikin qira'at, amma a cikin ilimin hadisi munkar ne. Sannan ya koro hadisan da ya kawo wanda suna yana da kurakure a cikin su. Dr. Hassan As-Sayyid yake cewa khulasatul qawli annahu majhulul hal. Khulasan magana shi majhulul hal ne. Shi kuma yayi mantukulli mafihi wa kana imamun fi fannihi. Wanda aka yi magana akan shi cikin ilimin hadisi, amma kuma an koma a fannin shi jagora ne, sadauki ne. To haka wajen malami 22 ne na kawo daga karni na 2 har zuwa karni na 6. Zazzaba ne ba dukansu ba, an ba nan ba suna nan diyawa cikin gayatin nihaya fi tabaqatil qurra na Ibn al-Jazari da sirri alamin nubala na al-Imam az-Zahabi da sauransu. Hamza da muka yi magana shi me yasa al-Imam az-Zahabi, al-Imam wannan mai cewa wa Hamza ta ma'azkahu min mutawarri'in, da ko kissa shi da bai wuce shekarun shi mai karanta ta, zan ba mai ta saboda dadin ta. Kissa ce wadda ta shahi karatun Al-Qur'ani. Hamza Allah mishi rahama, mun gani cewa labarin shi shine wanda indai yana ba mutun karatu ko ruwa ya bashi bai sha, ko mun tsananin kishi ya hudo gona da cikin tsananin ishi ruwa ya biya wajen wasu mutane yace su bashi ruwa, ya dauko ruwan sanyi zai bashi yace kai kamar muna karatu tare da kai, yace eh, yace mai da ruwanka. Wani ma ya dauko yace kai ma kana halarta karatun mu, yace eh, yace bari ruwanka kawai, ya wuce da dukan sanan sun yi karatu wajen shi kawai, kai ya rage ladan karantar wasu ta Qur'ani. To Allah mishi rahama ya taba fadawa cikin rijiya a cikin garin Kufa, ya taba fadawa rijiya, sai aka taho aka ce za a huddo shi. Duk wanda ya ziro igiya zai ce mishi kai karatu waje na, sai ce mishi yana cikin tsanani fa, sai ce janye igiyar ka. Duk wanda ya zo garin Kufa kuma dukkan ta qira'a shi ce tan nashar, ba wanda bai karatun wajen shi ba, zai hallaka he zuwa suka ka nemo wani ba kauye yana kiyo ya zo ya sako igiya ya ce kai karatu waje na, ce ni Kufan ma ban taba zawwata ba, sai yau dada shi ya huddo shi. Kaga dukkan su gabaki ɗaya, ko kai karatu wajen ɗalibin shi ba zai yarda bai ci wani abin ka ko ruwanka har abada. A kasuwa in zai ta in ya ga cewa wani ya gan shi wanda ya san shi bai sayan komai, dan kan ma ya nuna shi cewa wancan fa malam Hamza ne da Allah ya mishi rage. Shi yasa ya kai ƙarshe wajen abin nan, ya kai ƙarshe wajen zuhudu da tsantsanin duniya. Shi yasa al-Imam Shadubi yake wasa fa yake cewa Hamza ma azkahu min mutawarrin.